had a program that was with my mother, Women Empowerment Program. On Christ, I can. Another program now, 500 billion. The Muriga, Muri planning the Zaba Mata, Sue, Rajma Christ, the microcredit.
One in the Akubas, Kamara, Renti, the Kuzaka TGA of National.
That would be at 3%. Since I'm in Zoo and a bank here in Nigeria, in Kenya, some loan 24% loan is about.
Wouldn't you want the Zakat here?
Amazon regime are Sumata and Zoo. The government labor doing guarantees that in Sumata and Zundoka Kudin a 3% interest rate. That's a Mundama command 21% Taylor. Zaina 100,000. Zaina 2 million. Zaina 30 million.
How many million Taylor?
3 million Taylor.
Zaba Mutin there.
Yes, Akoi.
So when did that happen?
Akoi to Mata da. Yeah, the sooner you are Kaswansu. Yakamata Basu going via Kamaka. Akoi wonder soon last week 900,000. Akoi now 50,000. Categories are categories.
That's a different cutting mechanism. I do put on by that and untap of cutting to one of Kamaraka, Katina, the cheapest bank, the Akai, the Akibada, LNT, what else do? Kamar misali kayan da mata ne da barbarin ke misali kamar wadansu aka ba su suka karo aure wadansu suka yi amfani da shi suka aure da ƴaƴan su dai a ƙarshe duka dai aka cinye uwar kuɗin da riban
ba a lokacin People's Bank su da sun kabi kuɗi su yi amfani da shi sosai ba don ba su biya ba ba da ya kashe su ke don lokacin da ya yi change in government sai aka rushe da program din ba don cewa mutane ba su biya kudi ba su wanda suna ɗaukar kudi a Nigeria da ba za su biya banki ba sun manyan ne su talaka in sun doki kudi ana biya ba ana bukatar susu ba ana yin susu ana yi a joma ana yin susu a wurin su ibo su talaka in sun doke kudi ana biya
ya wato kai batun matanan dai har yanzu kai aiki a gargashin jam'iyyar PDP kuma a cikin jam'iyyar PDP dai a Goodluck Jonathan mata za a iya daga musu tuta domin ya ba mata dama kuma ya ba su manyan mukamai da lokaci
kuma a lokacin Obasanjo lokacin da muyi PDP a lokacin mun ba mata akwai mata da sun yi minista kaman na gani an ba su 40% of
kaza wato shi ne yake so ke domin ana maganan kashi 35 cikin 100 na mukaman shugabanci da ake magana a ba mata ya za ka dora kan wannan nasara da aka cimma kasancewa yanzu dai
in Allah ya yarda in Allah ya yarda mun samu mulki za mu ba su zai fi ma 40% ka za ba mata
to mu koma batun matasa da rashin aikin yi din nan da ake magana dan lokacin da duk wasu tashin hankali da waɗansu kai lokacin ma da aka fara kungiyar ai Boko Haram din suka fara ana maganar cewa wai rashin aikin yi ne da talauci ya za ka kaga dai yanzu matasa waɗansu sun shiga bangar siyasa wani kuma abin da ya zama ruwan dare yanzu shine maganar shaye-shaye din nan da shiga ya za ka shawo kan matsalolin nan da suka addabi matasa rashin aikin yi ne waɗansu suna son su je makaranta ba su da dama dai abin da zai shafi matasa wani shi da kake da su domin matasa
muna da program da za mu yi kin ga in a ba su mutane dama da su zafa mun kudi kamar yin women empowerment program da muna bukata yanzu. Dole ne in kun ba mutane da sun samu irin enterprise kamar irin factories aka.
Masana'antu.
Okay. Su da za su yi ba aiki ba su masu zafin ba. Za a samu aiki a wajen ba.
So kana nufin daga za su matasan za su jingina ne ga mata abin su samu ayyukan yi ko kuma kana da wani shiri ta
kuma ba su ne maman su ba.
To raka ji dai bari koma kuma batun harkokin tsaro wata matsala da ta addabi Najeriya. Wannan lokuta tafiya da rana ma yakan zama abin tsoro.
Kwarai
ka kawo matsalolin tsaro kasancewa yanzu da wanda yake shugabanci soja ne amma duk da haka ba iya shawo kan wannan matsala ba.
Sai an aiki sojoji ya fi magana irin insecurity da Nigeria ya samu yanzu. Ya kamata a yi establishing kamar a America kuna da National Guard a wajen. Ya kamata ma Nigeria ma da samu National Guard na haka. Don akwai abubuwa da ya fi karfi ɗan sanda kuma ba aikin soja ba shi ne aikin National Guard. So in Allah ya yarda in mun samu mulki mu ma a Nigeria za a samu National Guard na haka.